warm, sincere, a sound of peace. Such tender heart, all of this beauty. Calm, ideal, the end of fear. This steady hope. Sincere, the sound appeal. Such tender heart, all of this beauty. Calm, ideal, the end of fear. This steady hope, all in anticipation. Waiting in line, seeking shelter. Touch the divine glowing center. Sky. Oh, why? It's just a vague pie in the sky. Wave castles in the air, gazing at the stars, living in a daydream. The rainbow ends in teary clouds. Wave castles in the air, gazing at the stars, living in a daydream. The rainbow ends in da 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 da